ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Masarar wa assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kiraye-kirayen da dalibai na kulejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakanin su da madaliban su koma karatu bayan da aka shafe sati na 9 kenan ana yajin aiki. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu shinku, jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
Yanzu aka dai yajin aikin malamai a kwalejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na 9 kenan sakamakon takun saka tsakanin gwamnati da kungiyar malaman kwalejojin ilimi na Ghana da ake kira SETA. Kuma babu wanda yake jin wannan radadi na yajin aikin kaman daliban kwalejojin. Don haka ne ma daliban suka bugaci bangarorin biyu da su warware sabanin da ke tsakanin su domin a ci gaba da gudanar da karatu a ajuzuwa. Wakilin mu a Kara Idris Abdalla Bako ya ji ta bakin daliban da kuma sauran masu ruwa da jiki a wannan harka.
The ongoing strike has left teacher trainees of the 46 colleges of education in chaos.
Yajin aikin da malaman makarantu na kwalejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomar mu. Ci gaban karatun mu ya tsaya cak, yana jefa rayuwar mu a matsayin ƙwararrun malamai cikin wani hali. Yawan kuɗaɗen da muke kashewa na shafar lafiyar kwakwalwar mu da lafiyar mu. Muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma 'yan ƙasar Ghana cikin gaggawa da su taimaka wajen magance wannan takun sakar. Inji Manolo Fokudiya na gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban kwalejojin ilimi na Ghana a wani taron manema labarai da suka shirya. Takun saka tsakanin gwamnati da kwalejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa ga ɗaliban. Rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu, tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jaraba wanda ke tafi. Ɗalibai na nuna ɓacin ransu game da lamarin, domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarrabawar da ke karatuwa.
Sunana Jawhara Muhammad Sani, ni level 200 student ne daga EP College of Education Bimbila. Strike da yan sita ke kai yau su suna kan striking ga for almost 2 months. Mu a student na mu strike ne ke affect the most, don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai, so mu kasa muke gajiya. Don yanzu haka tunda muka resume school hal yau ba lecture ko gudan da yazo ya stay a class gudan muna, yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida. Wasu mu ma ba sai ba sam ba, wasu mu kuma sun ce school an zauna an kakkashe kudi, an ci abinci ba gwada abu ba komai, an kakkashe kudi muke gajiya yanzu hakan. Ga inda da bi kan calendar na wanga strike duka bai zo banda 26th of this month, that's August, ya kamata a ce mun zana end of semester exam for both from level 100 to level 400 when at the end of semester exam. But mostly what under abin zai fi affect ni what under scope sakare wa yanzu haka an kara musu time dey balle yan level 400 na when su suna rent outside ba ma when su ba dukkan suna rent outside me shi ya sun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kara yanzu yanda government ke yin gadin an kara an understand calendar na kankan me shi ya kuma sabon bashin biyan kudin daki.
Jibril Abdulhamid na cikin taraban AP College of Education Bimbila. To shekaran mu na uku ke ga gaskiya dai mu ne third party, kamar misali mutane biyu ne ke fara, amma cikin mutane biyun wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran sukure wanda ake koyawa ma. Abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tunda haka ya zo ya faru har tsawon wata guda ya rikitar da al'amarin.
Sunana Maryam Abdalla, almajiran Methodist College of Education ne. Strike na ya affect mu in so many ways. As of now, level 300 students, mun san kaman by the end of this year, yeah, that is September to December, za mu shiga level 400, amma due to strike na komi ya sake isa. Muna kai ma government na kara da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school.
Malaman kwalejojin ilimin sun aje kayan aikin su ne tun 14 ga watan Yunin 2024 domin nuna damuwar su kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma 2022 wanda suka rattaba hannu a kai. Bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin, sai a ranar 2 ga watan Agusta ministan ayyuka da hulɗa da ƴan ƙwadago Ignatius Bafo Ewea ya sanar da cewa sun sasanta da ƙungiyar kungiyar SITAG kuma za su koma ajujuwansu. Amma sai jawabi ya fito daga kungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, yayi kira ga gwamnati da ta saurari korafin kungiyar malaman.
Ina rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin teacher training association of Ghana. Takiyan da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar bada wannan diploma da ake bayarwa a basu degree, aka mai da ainihin colleges of teacher training colleges, ya zama colleges of education. An kara kiman wannan sukure, an kuma kara daraja, sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification, suna da kwarewa da yafi na da. Ma'anar shi condition of service shine kudaje da allowance da ya kamata ba su, kuma dole ne ya karu. To gwamnati ya san wannan, shi yasa da za a yi wannan, ya kamata gwamnati ya shirya, sa'annan ma a tabbatar da wannan. Don yanzu kusan kwarewan su da na jami'a duka daya ne, shi yasa dole a ba su wannan. To gwamnati kuma kullun yana jan kafa wurin ba su wannan. To abin da ya kawo ga yajin aiki kenan. An je an zama na tsakanin gwamnati da su, aka yi hukunci da ake cewa arbitration. Ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abin da ya aiwatar da abin da aka tabbatar. In bai shine kuma ya lallashe su, kuma ya roke su. In kuma ma zai yi to ya bin nan wannan kudajin nan ya ba su kishi ko da kadan ne. Kudaje dai kamata ana ba su. To wannan ne ina ga za a samu sauki.
Har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashiru Shehu, wanda aka fi sani da Sabesh, shi ma ya yi tsokaci akan lamarin.
Wanda za mu mika murya mu kira shi ne gwamnati, saboda alkawali kaya ne da ya yaza shi ya yi alkawali zai biya su wannan kudajensu. Ya so bai ya kamata da ce yau an samu jinkiri ba, saboda abinda Labour Commission ta fito da shi kaman kotu ne ta yanke hukunci, kuma an bi sawun lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alkawalinsa ba. Damuwan da ke ciki shi ne yau academic calendar mu duka zai gurbace, saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su ya su shiga, domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su ya sun yi ba. Yasa abinda muke roka duka shine gwamnati ya maida hankalin shi, koda magana mai dadi ne, koda alkawali zai sake musu, ina ganin shine mafita. Ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace, saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce, ya kamata a close down schools. Kar mu kai wannan munzali, za mu shiga cikin hali na masasi mai wuya.
A halin yanzu saura kimanin watanni uku ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe. Lallai da zai dace ƙwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alƙawuran da aka ɗauka don ci gaban ilimi a ƙasar Ghana.
To masu sauraro, anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Idris Abdallah, sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Pression na ku Babangida Spring ke jawo huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.